All the words in my mouth that the C deemed unworthy of letting out, banded together to form a makeshift militia and burrowed bloodily through my tongue and my teeth. And I stood proud in the gallery with my open socket of a mouth for them to see. They all just laughed and said, "That boy, he's got whoa. He lives with whoa. And this girl who I met, whose pride makes her hard to forget, she took pity on me horizontally, but most likely because of my band, and that's all I can get when I'm lonely. And these visions of death seem to own me in the quiet of the classrooms all across the stacked United States of whoa. We live with whoa. Smell California in sweet hypocrisy. Floating my senses around my body, I wake my nose to smell that ocean burn. La da 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 da